Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani dattijo ɗan kimanin shekaru 60 a duniya da ake zargin ya yi ma wata yarinya 'yar kimanin shekaru 8 fyaɗe. Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce lamarin ya auku ne a garin Wushishi, mai kimanin nisan kilomita 50 daga Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, a ranar Asabar 11 ga wannan wata na Yuli. Wanda ake zargin dai mai suna Haruna Lawali ya ce babu shakka lamarin ya faru, amma kuma kaddara ce da ma kuma aiki irin na shedan, kamar yadda ya yi wa muryar Amurka karin bayani.
Shi kuma nan ya biyo mu ne daga baya, shi wanda kama ya biyo ya hawo windo
ya daga nan.
Ganin sai nake a uzubillahi, cewa nan da ni a uzubillahi, ya ce ai baka san da a uzubillahi bai yau mai kunkan ko can da ma a cikin kato ne, kuma sai na kai ka wurin kole.
Wannan shi ne karin farko da kai fyaɗe ko ko ka saba yi da ma?
Wallahi ban saba yi ba, wannan shi ne farko, kuma ni ushishin Allah ya da wannan abun ta tsari ne, ko ba gaskiya kuna kuma gida dan ba ushi.
Amma kana da iyali?
Ina da iyali.
Amma ya kake ji gashi kai wannan abu?
To abun kunya dai ya same ni, sai dai abun da zan roƙa Allah dai shi mana gafara.
Baka san hukuncin wanda aka kama da irin wannan ne?
To kaddara dai ta riga ta gitta, ko ba gaskiya ba, amma ina neman afuwan wurin.
Kakakin ɗan sandan dai ya ce da zarar sun kammala bincike za su miƙa shi a kotu domin fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ya aikata. Sannan ya ƙara da cewa,
but we want to advise the parents, guardians to watch the movement of their children.
Ya ce muna baiwa iyaye da ma jagororin yara shawara da su rinƙa sanya ido akan zirga-zirgar yaransu domin kare su daga faɗawa irin wannan masifa. Hukumar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger dai ta ce ta damu da yadda ake ƙara samun yawan wannan matsala ta fyaɗe ga yara ƙanana a jihar Niger. Barista Maryam Kwalo ita ce shugabar hukumar.
Ko a jiya muna da wanda ya kai shekara zai kai 55 da yawan yarinya fyaɗe, kuma yana da cutar HIV yanzu ya fata, kuma mun kai ta asibiti tana da ciki ga kuma tana da cutar nan. Ta kesu sun da yawa, wani wanda ya tsaya ya yi wa yara uku ya musu a ɗaki ɗaya ya musu, shi ma karkar shi yana nan CID. Yanzu akalla a rana in ba mu samu kesu na fyaɗe uku ba, to ba a yi komai ba kenan a rana.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.